So, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro masu wannan shafi na sarki zaki NKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu sauraro masu wannan shafi. Jama'a yau Sheikh Burhani yana da karatu amma mun samu matsala da page din mu yanzu matsalan ta kai har an babu har wata biyu matsalan babban matsala ne ba karamin matsala ba. Shi sa wannan sanarwa ne a program din Sheikh Burhani zamu tura zuwa gobe saboda mu samu matsaya in zamu bude wani shafi daban ne a mu manage kaman kanda muka taba bude masu ya sarki zaki saboda makiya an je an taba shafin mu nan wannan shafi an kawo masa matsala da kuma masoyan duk shafukan mu gaba daya ina gani ban san me wannan shafi yake kashe wuzuwa to amma mun samu injiniya Suleiman yana kai muna cikin gyare-gyare amma zamu samu isa mun samu ko zamu zo da wani shafi daban insha Allah mu ci gaba da zancen mu amma Sheikh Burhani yana tare da mu koda program din sa ba zai iya zo a yau ba amma zamu ji dai ji Sheikh Burhani din wani minti kadan in Allah ya da saboda Sheikh Burhani yana kan bakansa kun san yanzu haka Sheikh Burhani ya kamata a sake masa suna a sa masa malam mai alkur'ani saboda a zamanin mu nan da ka wani matsala ya zo kawai shi alkur'ani yake daukowa da ka an sa wani matsala shi alkur'ani yake daukowa malam Jackson na ga ka malam Jackson sai sa shehi mai alkur'ani zai magana Allah kaman kan da ya sake mini suna zakin ma'aiki ni ma na sake masa suna ko a shafin sa yanzu a sake suna azana mai alkur'ani sai ga insha Allah za mu ji mai alkur'ani zai za mu ji zancen sa jama'a ku hakuri za mu samu mu gyara page din mu in Allah ya yarda to amma mai alkur'ani muna tare da kai bismillah
sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughlik wal qadim lima sabaq ala sayyidina bil haqq wal haji ila sirat al-mustaqim wa ala alihi hasa qadrihi wa ila al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya ayyuha an-nabiyyu hasbuka allah wa man ittaba fa qad min al-mu'minin sadaqa allah al-azim
malam buhari mutum mai alkurani
afwa zaki mai
now
zaki albarka rasulin amin wanda zai zo ba ta hawo kaman yanda kuka ga sanarwa yau cewa muna da mubahala shine mun yi ko qur'ani ga sunan lafiya ta gabana guda 21
sai azamanka qur'ani yau karika Qur'ani guda 21 za ka yi mubahala da shi.
Mubahala da shi akan kuma magana da shi wannan wato da Idris Abdulaziz yau da kira shi da wannan suna da biya da Allah in ya ji in kira shi da wannan suna halaye ga azu ai mubahala nan shi sai ne kira shi da wannan suna bai kira shi da wancan suna da duniya Allah ya sa masa kita ba na kira shi da wannan suna dan ila Allah yadda a zo a haɗa wannan shafi na sarki zaki mai albarka kamar yadda aka mun sanar cewa da ni mubahala ga qur'ani guda 21 na zo da su a dama inda muke roƙo a yi shi ne an samu matsala kamar yadda rabu ji da ki ma yi ya kuma shafin an samu wata matsala da wanda Allah ta san da shafi ya yi ya yi ko ga dai ba kuma ne ne da kuma zukatan su da idanun suna so su zo su gan mu to bari a zo a yi live ba shi yasa ga yanzu ya kira ni dan an na zauna shi ma zauna to kai su yaki ana kan gyara sai in yi kai domin ma sauraro a abin da ke ke ko da ma a yau
amma shi a takaice a wa alaika salam majidadin London kai kwana da ma kana da wasu gida alhaji majidadin London a shi yau mun samu matsala da yau da ka zo kai wannan mubahala a tsakaninka da shi doctor to akan me za ka yi mubahala in Allah ya kai mu gobe da ikon Allah na san za mu samu mu gyara wannan shafi mu zo a yi to amma
akan me domin kowa ana kan cewa lafazin da shi doctor yayi akan janabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sam ba daidai bane zagi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi kuma ya kawo iyaka na budu wa iyaka na sai sa'annan akwai wanda aka je aka ce a maganar sa eh haka ne daidai ne amma lafazin ne bai yi ba akwai wanda kuma aka ji aka ce a sam ma duka gaba ɗaya ma bai me ma'anar wannan maganar to shin kai akan me zaka yi mubahala akan me kai zaka yi mubahala
ni mubahalan da nake so ai da shi nake so ni mubahalan zaki
eh akan me
shi ina ga dan fada shi da babu otoro da wani aboke sa da suka faɗi wannan lafuka ke fadan kawo dukkan musulmin duniya ne imani ne gaskiya rai to su muke so ni mubahalan da suke wannan shaki ba ta take duniya
Nah, pada satu umat Allah ahada. Nah. Amma mai gurma don Allah ku ajiye ku ya ku yi alkur'ani kan da ya bani suna na karbina amsa kuma suna mai kyau wai mai son ka shike baka suna mai kyau sai sa ni ma na bashi mai alkur'ani don Allah ku tsaya kan haka amma mai gurma fatu don Allah ku ajiye gefe ku ya guri tarfi la maulana
yawa bila da haka ai qur'ani Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya a kan gun Allah da tsoron Allah haka Allah shi a yi taimakekeniya to mu ne fa Allah shi taimako junanmu da junanmu a kan gun Allah da kuma tsoron Allah to kuma Qur'ani ko kanta ba a neman taimakon kowa sai Allah kuma nan Allah shi mai taimaki junanmu a kan gun Allah da tsoron Allah to kan ya warware kanka ne
to amma sai kuma naji kuma lokacin da ku tsaro kuke karatu kaman kai ne ka karanto kake cewa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kan kansa yana cewa tsaye daga cikin sahabban sa salmi bi mana ko ba ka ba eh kaman kai karanto kake cewa eh Annabi na cewa to eh
ya zo ya fara gidan manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
Annabi ne kuma kafa da wani bukata karuje yin shiru ya su yake Annabi na kan kafin ki fara da cikin aljanna
Allahu
akbar kuma da kalmi ko eni Annabi ne kuma kafin ka dora ka ka ki ya wannan kike ki so ta kanci fara da cikin aljanna Annabi ne ki kan ka dawo yin Allah sallallahu alaihi wasallam kike kiyaye wannan kibin dan kike kuma kai ko ya kace ko kuma ki aljanna ne ka gurbade kike aiki ka yi Annabi ki
I don't know what to do. Allah ya kunya ta ka sosai. Kace zaka roki Allah in abun da aka fada in ba zagi bane Allah ya kunya ta ka.
Allah ya kunya ta ni mun kada ka fado sai ka yi ko ba insha Allah ka tsala kan don Allah ya kallon jama'a. Su kuma shi ita su kuma ce wannan maganan tauhidi ne idan ba tauhidi bane su ma Qur'ani ne kaza mu ta wanda Allah zai wala kan kai insha Allah
masha Allah to jama'a sai branding kenan yayi magana in Allah ya yarda na san tsakanin zuwa gobe yau dai tsakanin yau dai har zuwa gobe da safe mu da engineer Suleiman mun kare gyaran shafin mu kusan ba wuya sai ga addata ido na kan wannan shafi dai sosai to amma Facebook ya bamu har zuwa wai wata biyu sannan za su gyara wai wata biyu sannan wannan shafi zai tsaya sosai zai gyara sosai amma insha Allah ba muna cikin gyara ko kuma akwai wani alternative kuma wani abinda zamu bujiro da shi in Allah ya yarda kamin dai zuwa gobe sai sa wannan muna roƙa ne kuma kan ku ga cewa an fi da sanarwa kuma ba samu an yi wannan zama ba sai sa muka da kuma shayi ya shirya ya kira ni nace wa shayi ba wannan ba za mu wasar da shi ba za mu fito da shi ya zai dan bayani kaɗan in Allah ya yarda gobe da ikon Allah shayi mai alqur'ani zai fito ya zai wannan mubahala da yayi alkawari zai yi in Allah ya so ya yarda shi sa jama'a insha Allah zamu roki shayi ya dauki albarkan wannan bima na zaman nan da muka yi ya dan yi mana addu'a tufa mana baki ya mana addu'a insha Allah mu kuma sallami jama'a in Allah ya yarda to bismillah shayi
to zaki kuma ina roƙonka roki jama'a kuma sai ma ina roƙonka da Allah a ce duk wanda yake wannan da ya bada danka shi ke yin su dan Allah muna so duk inda suka faɗi duniya ka yi musu wannan fita ku ba ki kasan ci ba haka dan Allah ka kuma ci ba
eh
kuma zaki ayin da kike yi ya fi da duk da kina kuma a kai ma a muna da wani sura dan sura ne da cikin ruwa da mu je kotun koyi wajen da ba a zalunci shi ne kotun Allah subhanahu wataala da kuma cikin Allah
masha
Allah yanke ba da cikin da malaman cikin da kawo duk da kina da kina da kina ne ko ku so da kan Allah ya yi
masha Allah masha Allah masha Allah Allah ki miki sai Allah صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما شاء الله godiya muke godiya muke jama'a kowa shi mana ga kuma ah ga dan wai to wai ka ji tsoron Allah to yanzu akwai tsoron Allah da ya kai kari da je kai kari janabi na nan sallallahu alaihi wasallam eh bawan Allah eh akwai tsoron Allah da zai kai ari janabi na dan sallallahu alaihi wasallam eh bawan Allah yau nake jin Sheikh Mal Nasir Ado Musa Sheikh Junaidu yake cewa wai akwai wani da shi aka yi jihadi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka yi yakin musulunci sosai yau da ni da kai muke musuluncin nan amma ya kai kalma da Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa wannan jihadi ya kifa da aka ga kai karmi mun musulunci ya rusa wannan yakin sa wannan jihadi da ya duka gaba daya ya rusa ya duba idon annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi ka ji tsoron Allah kan wannan tsoron Allah nan ba Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ji tsoron Allah ko ba haka ba to amma shi sai sa ba lalle maganar da Allah zai iya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma kai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ne eh sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam is extraordinary or extra annabi SSSSSL ne kaga ne bawan Allah in ana batun annabi sallallahu alaihi wasallam ba batun wani malami na ko wani malamin ka kaga ne eh in ana batun annabi sallallahu alaihi wasallam ba batun wani iyayenmu ba batun wani iyayenka ba batun kowa sadaka abiyo ummu sai sa sai ya mana addu'a malam Buhari mutum gungode sai Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya gura mana gobe sosai in Allah ya yarda Allah ya sai mu gobe jama'a kowa ya sai mana wannan program in Allah ya yarda eh kai ka bawa Allah ka sai ka duba maganan da wani ya zauna gefe wallahi da mala sai da sunna yake bagara na yi yanzu zan wai annabi zai da ko ne silidi bagaran banza kan ga wani hadisi sai hadisin da Abu Darrai wa da Abu Umama da Anas suka rawaito da annabi yake gaya musu wai da annabi ya hushi yanzu su suna gaddama gaddama ba kawai sai ba cikin addini musulunci ba annabi yake wai fa innal mumari la asaw law yawm al-qiyamah ko ba ka bace yi annabi yake wai mai gaddama shi annabi ba zai cece mai gaddama ran tashin kiyoma ba me gaddama ba ka tafa ba da jiki shi balle balle ne sakin baki a kan annabi sallallahu alaihi wasallam me gaddama gaddama ba kawai ba gaddama kawai annabi yace wa ba zai cece me gaddama ran tashin kiyoma ba balle me sake baki a kan annabi sallallahu alaihi wasallam maganan da wannan bawan Allah ya rubuta zai da ko si kai wai ya zubillah sai sa don Allah annabi in kai zaka bi akida ne wala Allah kana kishin akidanka kabar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganan ka ne ka gane
kuma zaki wannan maganan ma ai idan da ma da ma muke so ne rantsuwan ke ne inda zaka san ka shi ne fadan wannan maganan qur'ani ne shi ke cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ai ko ka fice tun kowa ya ta bikin da ai ma'anar rahmatan lil
alamin ga wani ba wa Allah zan ruda wai abinda zan yi kawai ya kamata ka hada buka wala da bafo turu me ka ji malam burandi ne ke cewa ya kira sunan bakko hotoro ya ce wai ko bakko hotoro ko wane ne yana jiran ko wane ne gobe a zo
kaji kaji wai a kama malam rajin wai a shirye yake yazo a zauna in ma mukabalan mai zai kira abin yazo ga malam burani din ba sai ba sai na kira na shirya ba gashi nan da bakin sa gashi nan yace wai a kai musu su zo
a kai
musu kuma mukabalan ne shi to ga malam rangin ba kici yace sai za ba sai na ce shi babban ce ka zo a a gashi nan shi da kai kuma ka san malam rangin fika ne a cikin waɗannan mallumman mu matasa da aka tashi yau ake jin su a cikin riga tijaniya yana ɗaya daga cikin su kuma ka sani a eh malam akan annabi sallallahu alaihi wasallam waje tawadu malam a kan da rayuwa na sallallahu alaihi tawadu eh to sai ka kaji to kaji da bakin shi gashi yana fadi sai ka in ka kai sako ka mai sako ya yazo bismillah
Allah ya kai mu wannan sako muna ke yin su mutabala da mubahala
na
Allah ni nan na koko a wannan
kaji masha Allah masha Allah sai ka Allah kai mu gobe insha Allah inda muna da rai da lafiya insha Allah zamu gyara shafi zamu gyara pagin mu inda muna da rai da lafiya kaman wallahi shayi na zauna kwanakin baya wallahi sai ina tunani ka san shayi wallahi tallahi zamanan nan wallahi shayi bana wallahi bana tsoro mutuwa abinda kawai nake tsoro shine abinda zai faru bayan mutuwa wallahi sai shi da tsoro na kawai wallahi me zai faru bayan mutuwa amma wai mutuwa abinda yasa kaci kaso kace kaci kaso kace
wannan
haƙi eh amma me zai faru bayan mutuwa
wannan
haƙi ne kawai Allah ke muke mu Allah ke muke mu sai sai mun gode zamu barka anan Allah ya yarda Allah kai mu gobe rai da lafiya insha Allah insha Allah mun gode mun gode mun gode mun gode eh abuwa Abubakar Allah ya saka maka da alkhairi mun gode Allah ya saka maka jama'a kowa shi mun wannan program ga Imam Muhammad Imam Allah ya saka maka da alkhairi Malam Buhari mutum Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode Allah ya saka maka da alkhairi gaba daya in Allah ya yarda gobe za a yi wannan zama na mubahala in Allah ya so bi izin na manta an tambaye shi so in wani kuma suka a cikin su in ba samu shi ba fotorun ko Habibu ko doctor ba wani suka kuma a cikin su kuma yazo zai yi da kai zaka yadda shi sa malam Buhari in kaji insha Allah Allah sai mu gobe zaka ka ba mu amsa in Allah ya yarda to jama'a zan bar kwanan kowa shi mun wannan program kuma in Allah ya yarda zamu duba mu gyara shafin kaman kan da ban sai da sa mutane mutane kai 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 an ce fa goge mana shafi ban san da ke cizo mutane da wannan shafi ba an ji a goge mana shafi to amma alhamdulillah tunda muna tare da engineer Suleiman Allah ya saka masa da alkhairi ya duba ya kwato mana amma an ba mu wai kwana wata biyu kwana ya zaka sauran kwana 50 da ga hotun kaman kwana 50 da nan su ba 59 warin gani wala su shot ba na mai ke jama'a ku ya kuri na screenshot amma ban gani su a nan ba eh kaman ko yanzu aka sauran kwana 59 za mu bude wani shafi daban wani page daban mai suna Sarki Zaki MKK Attijani Sarki Zaki MKK Attijani za mu bude wannan shafi in Allah ya yarda mu a saki da wannan mu manage insa
ko wannan 2 months din kafin mu kare jaran wannan insha Allah shi sa in kun ga sarki zaki MKK Sudan ni ne in Allah ya yarda za mu bude kan wani kuma je ne rigakafi mola sunan gari to mai Allah sunan kan gaba bana iya kirawa ina son kira suna ma bana iya kira sai za jama'a kowa duba na ma yake da suka ba na screenshot ko fa kaga in muna so mu zo ga abin da yake nuna mana wannan kan StreamYard ne wannan shi matsala daban ne amma kan page nake so in gani wannan kan StreamYard shi wannan matsala daban ne shi wannan mun duba mu tattau din sa amma kan shafin ina zuwa jama'a ku yi hakuri gashi nan anan gashi nan ga abin da so gara mana ko gani ko kwana 59 amma alhamdulillah mun yi kwaci wanda shafi ne malam cha hiru ko to mun yi mun kwaci da page ne in Allah ya da mun ce ci page engineer Suleiman ya ce ci page amma sun ba mu kwana 59 kwana 59 suka ba mu insha Allah kwana amma insha Allah za mu bude wani shafi daban da za mu attach wannan shi ma registered za mu register shi sosai abinda kake ce ce cikin mu akan wannan shi ne register da muka register wannan shafi sai za ko min yanka ko ya kai za ka yi ya gurgudu naka amma malam ila kana nan kenan engineer wa alaika salam engineer Suleiman Allah ya saka maka alkhairi jama'a muna tare da engineer Suleiman da irin gudun mu wanda yake bayarwa muna kan live ne ina kan live ne engineer jama'a muna tare da engineer Suleiman kenan da irin gudun mu wanda yake bayarwa ba don engineer ba wannan shafi wallahi da mun sake rashin sa kuma na biyu kenan yana kokari sosai wallahi yana kokari sosai alhamdulillah yanzu haka albarkacin sa kokarin da yayi tun cikin dare har yau ba mu kare gyara ba kaman kan da muke magana ba mu kare dai kare gyaran ba akwai dai matsala malam Zakir Umar bai kare ba insha Allah kadin ya kare dai na san kaman kan da muka ajiye programin yau muka ce insha Allah programin yau shi gobe za a yi kamar kan da muka aje program yau muka ce program yau insha Allah shi gobe za a yi saboda mun samu matsala kamun gobe dai na san engineer ya fito mun san kan da zamu mu samu jara in Allah ya yarda na san zamu samu jara zuwa gobe in Allah ya yarda amma yayi kokari sosai ba dan shi ba da ba mu samu kwaso page nan na biyu ba kuma ke shi sa yana kokarin sa a haka kuma kamar kan da nayi magana engineer kamun gobe dai zamu samu wani alternative program da bamu yi yau ba mu yi shi gobe Allah ya yarda Allah ya saka masa da alkhairi wannan bawan Allah yana kokari sosai wallahi yana kokari sosai wurin ba da gudunmawa ba dare ba rana da ko me yake yi in ai magana yana kwata engineer sauran kwana nawa ma suka ba mu kwanaki nawa suka ba mu kamun page din nan ya fetu hanci
amma dai insha Allah ba
lalle kai wata biyu ba kuma muna da wani alternative da za a kawo ne shi wajen ganin an ci gaba da abin da yake Allah masha Allah masha yasa wannan wata biyu da suka
bayar kawai za ka sauran kwana 50 da tara muna jinka muna jinka muna jinka hakan na sa mun
sakamakon kwantar
din da aka saka kamar ya dan sabawa lokacin da suka sa sakamakon sun kara canza wasu
sababbin lokaci na'am na masha Allah shi sa a kamin dai wannan lokaci
kokarin mu wajen ganin cewa Allah ya tsare mu da
na'am eh kamin wannan lokaci kaman kana mai magana in Allah ya da shi dai eh sai dai mu bude wani shafi kuma da ba mu attach da shi kamin shi wannan ya sai su kuma wannan ya sai su sosai kenan
Na'am, akwai alkaratu daga nan zuwa goben Allah shiga kamar kuma za a ci gaba da yi mabiya su hakuri. Insha Allah za a kawo kafin kuma za a ci gaba da abin da aka saba insha
Allah. Masha Allah, to mun gode maka, Allah ya saka maka da alheri sosai. Allah ya saka maka da alheri, mun gode, mun gode. To jama'a, Allah ya gwada mana gobe, in Allah ya da program shi Malam Brandin, za mu zo da shi, Allah ya mu gode. To jama'a kowa shi mana wannan program, ku ga cewa a ga cewa matsala muka samu. Shi ta ba su amu an gyara ba, insha Allah. Amma injina yau ya nuna min wasu ababa da yawa da na biya, na biya kuɗin amma still ababan da iya ya gyaru ba. Amma payment duka mun yi, mun ya yi iya kokarin sa duka. Insha Allah, kuma kaga bai ma luto ba, ya nuna mana cewa aha, ya nuna mana cewa akwai another alternative kamun gobe dai. Allah ya kai mu za a samu gyaran wannan. Allah ya saka maka da alkhairi injiniya, mun gode sosai. Mun gode.